That like I'm gonna post on Instagram now.
Yeah, every retweet I beg.
Cause I need a can we go way back.
That my free show name I'm gonna chip, but I'm a cracker.
How about I do with him in
there? It'll be like you giving back.
When you put the number yans in your shazanegi,
I salamani, yo, Nina the money chaser. Yo, I'm sharp like a razor.
Yo,
I'm fast like a laser. How I teach you to hang your nessa. Lyrical purpesa, purpesa. Bantura written pesa. Shocking everybody, come on, Nazo the taser. Skinny jeans, then I hot that to the blazer. Need a jiggy, muna kashi kitty. I'm a gonna kuti, baba baba kitty. Ina bunka bashi, kazo kana liki. Mena no go fast, she kawai banu kuti na. Nka sandara jana, kira mana jana. Nka sandara jana, 070. Mbanyo kuti namba yanzin yo shazane yi. Nhar kamba magana kuti. Iba baba na yi ku salameni kawai ni inji balari inji alat zut zut kaman salari dan
banyu kudin nan ba yanzin yaushe zanayi banyu kudin nan ba yanzin yaushe zanayi banyu kudin nan ba yanzin yaushe zanayi banyu kudin nan ba yanzin yaushe zanayi
asalameni kawai asalameni asalaman asalaman Asalaman, kawai asalaman.